NigerDJMixtapes.com.
Tchau.
Sauti daga Audio Pressure com.
Yeah, 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 yeah. I go by the name on this DSMK. Hanging out with a donut of DJs. Batman Killer on top of money. Don't forget C L I G.
Na karkato kai na kanso.
Anyway,
ma tuwon girma cikin soba din da nake nema nake nema domin kin saka ni hannun dama hannun dama kin san ya ni da din girma da din girma shipi da fuskar ki ta wuce ta bar ma ina gode miki abokiya ta
Magana na auranku tunda Allah ne ya hada abuga sai an barku zan rayu da ke cin asali mai saba mai shako da ke babu dalili mai soyayya bani da ke ina duba sai daga min yo da cewa da tarayya
kauce ko ina an san ni lokaci ya bani kai ku yi min kallon rai
Yeah. Zorin duka, anatomy zambarka. san kina kai waskana labarin da ke a kirji na fuska ta bayyana ina yo alkawar zana zamto miki bango na jingina akan ki bani gudduwa ko an zo da addina tunda na so kuma kin so dole in kare mutuncin so bar ma batun buka koda da bai cika na yo murmushi kuma tuna kallon ki ne sani so samu kina gefe na koyaushe dukkan inda zani zo ba aiki na nan a zuciya kike raka ni shigowar ki rayuwa ta kika sace kyawun kaman ni sirri na kin sani haka nake a zo a tambaye ni kyakkyawa san kowa fuskar ki walkiya ta yi nasuwa haduwa ko ba kulliya kawai kin yi na riga da na dage ba abun da ya rage min a fannin soyayya zuciyar ki na shige kowa ya zo zan bige kar ku yi mini jariya mata ina kuke
test. If I give you test, for food to show my test, I'm just on this rice. I'm not up and in, so yeah, yeah. Kunga wache ni kiso gata.
Zama, mutashi mini ma zama. Oh, ba ma na asa ace lilike yin zance karkada mu darance babu kyauyin kwace safiya da marance mai hakuri zai yodace ne mai asa na kasance da ni ake tabbatance
cikin gida kuma kar ku zauna sana'a a cikin gida taimakon ci gani na inda kai baban gida kar ka yarda raina kar ka yarda raina zama mu tashi mu nema zama
Kiki bida da da pat pat yanzan zan Wow. duniya rana ta aure Allah ya kai mu in zamani ne angon Asiya
mixtapes on NigerDJMixtapes.com.